sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
So we need them to light up the dark continent. Oh, with this night, just spirit, there'll be no stopping. We got these haters wondering who let us in. I'm in the shape of my life, get your push-ups in. Okay. Get a couple meal if you're trying to book me. She said daddy, no hands, look, see. I'm at the top of the game, part of the slaves, broken the chains, you see. Mr. W from Nigeria. Flow sticker and malaria. Step up in the club, blowing money like I'm running for president. So in charge, I saw rock, now my residence. Headed to the top, somewhere you haters have never been. We will never stop, no. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. I say it loud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. Oh.
Name buzzing from JHP to CPC. And my status on the continent, MVP. You ain't heard about me, must be dumb, deaf or blind. A living under a rock, you couple steps behind. It's LZ no trick, I hold it down for SA. Where we hustle hard, get money the fast way. Am I African? I'm proud and got an X-May. Man, I hit this strength, spreading like an X-ray. Joburg is my city, my presence is evident. Headed to the top, somewhere you haters ain't never been. Always criticize, I see you do it better than. Homie talk, but my flow bring the cheddar in. I hear you talking stuff like you a chrome buster. I'm from Alex, so I ain't never scared. Chrome crusher, we keep it G.O.D. Suckers know that we don't play, yeah, we hold it down. So we do it in the CIA. Cause I'm from the K-E-N-Y-A. Where the grind don't stop, all the girls so hot. Blow money, let her hit a hit. We sagging on them, these actors be acting phony. But these won't hold me back. Nah, pull me back. East monkey on a bumping track. Beef turkey, me eat all that. The streets thirsty for all these raps. So please call me black. Then look into my soul. See your beginning, quit pretending. Now just come on home.
I'm straight out of Nairobi. I run my town like I'm the boss. Shout out to my homies from Johannesburg to Lagos. We're a team, we don't take a loss. Africa wide and all across. Haters, we can hear y'all behind the sound of the applause.
Anywhere we go, we stretch cause we've got that gold in our veins. Give us the world, leave it up to the pros, leave it all in our names. Young East African girls and West African brothers, when we take over the world, then could we be lovers? Tell me, cause I see beauty in the night. Africa unite, you can see me when we step up in the club.
Blow money like I'm running for president.
Didn't entire father Nerkiwa. To nan ne kace ga mutun ke gane kurin sa musamman idan baka shiri sosai ba
ga shi ku kuma ni da yake duniya ce baki ɗayan ta ka san mu nan sabili da ba mu yawa irin naku ban an iya share dusar kankaran nan ana gamawa ma sai kaga kamar ba a yi ba sai an share ta amma
ana jin jiki ma
ana
magadar kenan
kafin ta narke nan dan wani lokaci
wato in kika je cibiyar kasuwanci na Downtown Manhattan kana iya kaga an share da sarkan karen nan amma in ka shigo wurin mu marasa gani hudan ta Bronx ta Brooklyn da sarkan karen nan baya hankali ba haji wata ɗaya wallahi
saboda sanyi baya ba ba an yi rana bane ba za ta
yi yawa
lokaci kana kuma gashi kuma tun da yawancin lokacin wurare nan babu da ake faci
dare ji faci da ana faci a kan hanya ne
to shi yake
kana bari haka da ni
wata zama da wahalar
kwarai kuwa kwarai kuwa
ka je gina motar kama sai kai da gaske
kwarai baki ga wani da aka duno shi ba shi dan sa ma ya dauke na sharan dusarkin kada a jikin motar sa
dan ga mana na sai kai a duniya yayi
eh mana
ba a kira mishi dan sanda a ce ya tace
a aje a wanda yawa
kun gaskiya ne baba dun wa zamanin ba a zara ma ko ma aikata tace Hausa ne mu
ba a tuku ma kenan
abokin aiki mu dan sabili da mu a zamanin ba a zamanin mu yayyayi ba mu ma labari mu
Allah
A to mu dai abinda zan ce mun ji labari tunda ba mu aiki da shi ba shi dai a lokacin da yake aiki a nan muna kananan yara muna kofar gidansu muke wucewa kullun sai a ba su a ciya na su ko ayyana America kullun to kanwashi kawar yaya ta ce to kullun gidan sun nan dai muna shiga kafin mu wuce.
Allah sarki. Wato anti, anti in kuna yara ke da mu muna ƴan mitsi-mitsi sannan wasu kuma ba sa dan ka ban su alajuwa ne. Ba zan ambaci suna ba
dai. Lokacin amalin fashi sai mu kofar gidan su mu je makaranta.
To yawa.
An yi hirarraki da waɗanda suke da rai sai kasance a cikin waɗanda aka fara sashen Hausa dai a lokacin shi kaɗai ne yake da rai. Ga hirar da aka yi da shi a game da kafa sashen Hausa da dai tarihin tare.
Can farko na gaya maka muni kashi kenan na uku da na je na iske. To saboda haka tun da na zo na iske su. Ba zan manta ta umanta da Lewis Sallauji biye ba Allah ji kanshi Allah rahmshi shi saboda ya nuna man gidan da shi da Ala Abbas da sun rusu abokaina inna tana sun kuma an kuka duk sunan su Allah ji kansu Allah rahmshi su Ibrahim Umar shine ya kawata shi dama yana can yana aikowa da tape nan ana sawa sai ce musu to me zai hana ku kasa kawata sha kamar BBC shine suka bashi dama ya kira aka zo aka aiko da jarabawa ni a London ma ne jarabawa ta zo America aka yi daga nan sai shi ya aiko MA Abubakar Kano ya je suka zanna sannan sai suka dinga daukan mu so wannan tsarin da suka yi ya ba mu damar kafa da tushenta ita wannan gidan radio na murya Amurka sannan aka fara daukan mace guda ita ce Hawwa daga baya sai ita Jummai Ali ta ji to yanzu kaga kusan na so musu gori kun cika gida da mata ƴan mata ga su nan
to wanda fata kace musu
Ali Mustafa ya zama wani babban abokina lokacin da aka yi man operation aka yi man hida aka ce appendicitis shi yi ji dokun da mota har zuwa gida
kaje ka same shi a wurin aikin
wato
ya zo ya same ka
ya same ni ne
kun san juna kafin ka ba gurin
sai da gaske wanda nace maka amini na ne shi ya dauko ni ya kawo ni kuma kafin ya dauko ni da na bar gida na yi kaman kwana 10 a asibiti shi yake zuwa da check ni na ya je iyali na ce hone ya kai musu gida so sai ga wannan ba zan manta da shi ba
shekara nawa kai ne
shekara 10 na je in shekara 2 in dawo kasan America
yanzu banda Ali Mustafa Sokoto wanda yanzu shine shugaban sashen Hausa gaba daya suwaye ka sani wanda suke gurin
mai gore na aika masa yanda muke din nan kod da kod yazo hannun gidan wata rana yazo ya gani da iyali na na aika masa da congratulations amma ba text ba bayani ba komai da komai saboda haka ina fatan in yaji wannan gore da zan yi mashi zai yi woman text ko ba komai ya woman text kawai ma sai ya gode
su waye yanzu banda Ali Mustafa Sokoto wanda ka sani
ai da ma Jummai Ali ce wannan Ibrahim Alfa Ahmed Jummai Ali su muka bari a can
wani fatan alheri za ka wa gidan ya cika shekaru 41
kai ai fatan ma ba iyaka wani da gaske dan saboda wato a yanzu dai a duniyar Hausa sashen Hausa na duniya to ban zan ce suna kat da BBC ba amma gidajen radio nan guda biyu sun fada kat da Bahaushe fiye da abin da zai samu a primary school secondary school ko university kullun cikin fada kawa muke kuma har yanzu a wani sa'a FRCN suka dauke ni su ma na gama lahiya da su cewa ma suka yi za su yi man party amma ina son wani abu nace za su kai ni aikin haji suka kai ni aikin haji na shugaban mutum uku ne mu uku
wannan fatan alheri kace kwana 40
alheri ne nake ma gidan radio muri Amurka fatan alheri babu iyaka abinda nake fata kullun ina fatan Allah ya sa duk wanda kenan su gama lafiya da mazan su da matan su
an zo da sauye-sauye a wannan muri Amurka an samu sauye-sauye an kawo sabbin shirye-shirye yanzu misali kwanan nan ma an zo an ƙara kawo wasu sabbin shirye-shirye banda wanda bayan ka to aka kawo me ra'ayinka game da irin sabbin shirye-shiryen da ake zuwa da su
mu lokacin mu ba ma kwantar babu wani abin nan alaka tsakaninmu da masu saurare kai tsaye amma inda abin ya burge ni da ma ba ma mune Amurka disorder ne da jar radio nasu ma yafi domin su da gamawa dama mu back up muke ce mashi sai ka je kai research kai abin nan kamar dan university sannan ka zo kai bayani akan hanyoyi akan ruwan sha akan wani abu amma sunan da gama labarai ko minti shida ne ake labari mu da minti goma muke kamar yadda ga muka dazu dama idan ka ga da gama wasu sai a ce ku bugo ku gaya mana abin da ke faruwa akan misalin rikicin yan latest da shine nan kwana-kwana nan shine a motsa kunne wani shiri da jahohin yammacin duniya da middle belt suka shirya za su tsara kansu da kansu ba tare da sa hannun gwamnatin tarayya ba to kaga wannan su kuma yanzu ya zama cikin debate wato ana tantankiya su yarbawan sun ce sai sun shi kuma malami a ministan shari'a ya ce a'a
ya kake ganin su wannan sabbin shirye da aka zo da su
to shi ne sike wannan abu sabo da ya faru suna son ka bugo waya ka gaya musu me ra'ayinka to mu lokacin nan ba wannan direct content ka buga waya gun ni na ta kokarin ma in buga waya ba na samu amma wasu wanda shi fa samu kamar wannan mai radio recorder a nan Kaduna ɗin kullun shi sai ka ji shi to wannan shirin wato wani abu ne wanda alaka tsakanin masu labarai da ma'aikatan Amurka da kuma su mutane general public wato mutane talakawa kowa ya faɗa ainihin ra'ayin shi da abin da ya dame shi kuma ka san su shugabanni ba za su so wannan shirin ba amma wannan shirin ne wanda ya zo ya zanna daren da har ma sauran gidajen radio da sun ansa shi ne ɗaya daga cikin sabbin irin da suka yi bayan mun baro can
sai bayan ka baro aka zo da irin su ciki da gaskiya daga baya-baya irin su tsaka mai wuya shi ciki da gaskiya mai kwakulo irin yadda aka yi ha'inci don nemo mutane haƙi tsaka mai wuya wanda ake kawo 'yan siyasa a gwara ko wani abu da ya taso irin wannan shirye-shiryen ya kace
wallahi ka susa man inda nake jin kaikai domin dole ne ka abin nan ka jinjina ma shi Ali Mustafa Sokoto wannan abin da ake tankiya kaga shi ma wani talakawa ne su zanna wannan ya ce a'a an yi kukun yi kaza opposition kuma wanda suke gwamnatin su ce mu muka yi kaza su kuma wanda suke yan adawa su ce a'a ƙarya kuke kaza 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 ba su ce da ƙarya ake amma dai ana dai cewa a tankiyar nan tana ba mutane wani haske na abin da ke gudana tsakanin ma'aikata da kuma gwamnati da talakawa da kuma makarrabai da ke koye da gwamna yan kuci kubani da ke koye da gwamna da kuma mutanen da suke jin cewa an hana su ganin gwamna ko kuma an hana su yin wani abu na gwamna wannan shirin yana da kyau kwarai ciki da gaskiya kuwa ba ma wanda ya kai shi saboda shi bayan ma aikin da kanshi taimako ne wannan shiri har da lada ma ran zahira za ka same shi domin akan ce mutum ya rasa inda zai je ya kai kanshi an cuce shi an zalunce shi sai zo wurinsu wallahi da yawa bayan an gama shirin akan samu abin masfala mutum ya zo ya ce wallahi na gode muku ni kaina nan na so su yi mani saboda wani da wasu littafai guda uku da nake so in buga da na kai ma shi wanda yake director na gwamna sai danni akai ta fama daga baya sai na buga masu Nasiru Hikaya za su taimake ni kenan sai na ba matar abokin gwamnan kuma dan uwana ne da aka je da abin nan kukana gwamna ya ce aje ya kira shi ki zo ka binciko wannan ga shaida da takarduna wala da yaje sai ga shaida binciko har da sa hannun shi yace wannan sa hannun ya ce ni ne ce to kuma ka ce wai akai baka ka ce ma yan jarida su Nasiru Hikaya su Wes Abubakar Idris da kai musu wannan kukan ka ce wai baka ma san ni ba so sai gashi an mai doma da kayana yanzu suna nan sai na buga su wani samu in Allah ya zan samu wani abu
a ƙarshe wannan sako na minti ɗaya ko wani abu za ka aiki
to ai ma sakon ma ya riga ya je ni dai bayan da za a yi a ce sahiya ta yi ban saurare su ba da rana kuma da yake yanzu na zama abin nan kamar pensioner in ina nan da rana zan saurare su yi ma zan saurare su ukun nan da su da BBC ba su wuce ne sai dai in na samu an samu matsala ko in ina gidan malumfashi na aka kawo lantarki radio na bata yi ko kuma anan ko kuma dai wani matsala da yaka amma duk ranar duniya wani yana ce min wai su gidajen radio nan na waje na ce kai ba dan gidajen radio waje ba sai ai gobara bayan gidanku ko a zo a kona gonarku ta bayan gida baka sani ba saboda nan ba za su ga maka ba amma su ne cin wannan za su ne babu abin da did no stone unturned ba abin da ba za su iya fadi maka ba inda gaskiya ne saboda ka gidajen radio kaman su murya amurka ai ga sunan ka gani ga yana ka gani bin si can bayan ka ni da Yusuf Nuhu nan kuma ka gani ga hoton su nan wannan don wanda suka rasu Allah ya ji kansu Ali Abbas Yusuf Yusuf Karaye Lewis Sallauji Biya a Ibrahim abin nan shi Ibrahim Umar wanda ya kafa tashi da MA Abu Kano Allah ubangiji Allah ya rahama masu wanda na manta kuma Allah ya gafarta mashi Allah ya gafarta mana in ta mutu zo Allah ya gafarta mana na so in yi karin detail amma ina da jiran wato bayani daga shi shugaban gidan radio murya Amurka abokina sahibina wanda ya taimake ni lokacin da muna tare ina son da Allah kada ya katsa wannan zumunci
to muna godiya
gaskiya akwai tarihi kan wato kenan sama za'a ma kawai akai shi kade ya rage saboda idan za'a yi wannan buki ya ba mu tarihi
haka fa kuma kaga wannan abar ya kucin ma shine ma ya fara wannan shirin amma ba da wannan sunan ba amma dai irin wannan dai labarin shirin na barkwanci na ainihin shine ya fara shi daga baya ne da aka zo aka baya ne ya tafi kuma aka zo aka ci gaba da shirin Ibrahim Alfaru Media ya karba sai shi kuma aka zo aka sake mishi sunan da yake yanda muke mu ma muka gaje shi a yau din nan
Allah sarki
muka gaje shi a yau
aikin sa yayi tasiri gan aikin sa yayi tasiri
aiki yayi tasiri to mu ma Allah ya sa mu baki kyau
ha mun san mu amin anti
kana cewa kana da labari ne kan lura da shi karshen wannan shekara wannan shiri na karshe a bana dai shirin a bari ya huce
to da yake muna ko kuma kaman yanda kika faɗa tun farkon wannan shiri kaco kan zai ta'allaka dai akan wato karrama tsohon ma'aikacin nan gidan na muryar Amurka dole ne kuma mu yi duba irin abubuwa da suka faru a wannan shekara wato mu gode ma Allah akan ni'ima da baiwa da ya mana wanda yake ba mun fi kowa bane amma Allah ya mana hakan saboda in kin duba ina jin wata daya zuwa biyu kadai ne wannan shekara za iya cewa an yi shi cikin sukuni amma tun daga wata na biyu din nan in kina tunawa amin kina tunawa wato muna shiga February aka fara dauko zancen har aka yi trading na telework da sauransu wanda ke gwada a wannan February din ma ba a gama shi kwata-kwata haka sosai ba aka zo aka huskanci wannan lalura to har aka kawo ga wannan lokaci wato mawuyacin hali haka yake
haka take kowa yana Allah ya ga bayan wannan shekara bala'i wannan shekara gaba ɗaya shekara an yi ta ne a cikin wani mawuyacin hali a duniya baki ɗaya mu ma kaga a cikin wannan makon ma ai kaga mun yi rashin wani tsohon ma'aikacin mu kuma shi ma Alhaji Suleiman Tarawali wani dan kasar Taliyo din nan da shi ma ya je huji ya yi
kin ga shi wannan Tarawali nan wato mutumin kirki ne fa wato in ya ganka yadda ka san daman kun san juna shekaru wallahi haka yake hudda da kai kuma in bai ganka ba kwana biyu da ya ganka ya rika tambayan ka kenan ina ka shiga ina ka tafi wallahi to
kafin tafiya ta aiki a Najeriya din nan kafin da zan tafi sai Suleiman ya kira ni yana min tsaya kowane lokaci kullum zai kira sai ce Grace Abdullahi Tarawali
Amin kuma ba za mu manta da abu dan uwan aikin mu shi ma Ladan Ibrahim Ayawa wanda shi ma wasu ƴan watanni kalilan da suka gabata shi kuma Allah ya karbe shi lalle wannan shekaran an yi zuba sosai
an yi rashi sosai to mu da muke cikin masu rai, Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'in wannan shi.
Amin.
Allah kuma nuna mana shekara ta 2021.
Amin.
Ya ci alherin sa, Allah ya kyautata karshen mu kuma.
Amin. Amin.
Duka da iyalan mamaci shi tsohon ma'aikacin sashen Hausa wato Lazaru Bewada, Allah ya kara musu dangana, Allah kuma ya raya zuri'a da ya bari a
baya. Amin summa amin. Amin.
Gaga malama Juni da yararen musabiya da aka tilas da jabirinci dan sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya kai mu wannan wato a shekara ta 2021 kenan ko? Kun muna cikin masu rai. Amin yanzu a madadin alheri ke muku, fata alheri da ku, fata Allah ba mu lafiya ta mu ga ƙarshen wannan shekara lafiya ya kuma ta shekara ta 2021 ta zama mai alheri a gare mu da alheri.
Ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.